Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yamma a yau Alhamis 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Baballa, jami'an Ukraine da na Turkiya sun faɗa a jiya Alhamis cewa za a ci gaba da yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsi Ukraine ta tekun Bahar Aswad na tsawon watanni hudu a ƙarƙashin sharuɗan da aka kulla. A jiya Alhamis, Koriya ta Arewa ta harba makamin ballistic mai cin gajerun zango a ruwan gabashinta sa'o'i kalilan bayan da Arewar ta yi barazanar maida kakkausar martanin soja da Amurka da ke ƙoƙarin ƙarfafa alƙawarinta na tsaron ƙawayenta Koriya ta Kudu da Japan. Kana wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a wata kasuwa da ke birnin Izay da ke kudu maso yammacin ƙasar Iran a ranar Laraba da ta gabata, inda suka kashe akalla mutane biyar ciki hadda wata yarinya, tare da raunata fararen hula da jami'an tsaro a cewar talbijin ƙasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa an yi wata ganawa ta neman warware matsalolin tsaro a iyakar Nijar da Najeriya tsakanin ɓangarorin ƙasashen biyu a birnin Kwanni. Muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa batun sauya fasalin naira da babban bankin Najeriya ya ce zai yi ya kawo rudani a majalisar dattawan ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Jami'an Ukraine da na Turkiya sun faɗa a jiya Alhamis cewa za a ci gaba da yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Bahar Aswad na tsawon watanni hudu a ƙarƙashin sharuɗan da aka kulla. Ƙarin lokacin na zuwa ne kwanaki kalilan kafin ƙarewar tsohuwar yarjejeniyar da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya suka kulla a cikin watan Yuli domin sake fara aikin fitar da hatsi da ya fuskanci tsaiko sakamakon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi marhabi da wannan ƙarin lokaci, yana mai cewa a wata sanarwa, Majalisar Ɗinkin Duniya ta himmantu da wannan aiki na raba kayan hatsi ya ci gaba ba tare da wata damuwa ba. Ya ƙara da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma ƙuduri aniyar kawar da cikas dangane da yarjejeniyar da aka kulla na fitar da abinci. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a shafinsa na Twitter, inda ya sanar da ƙarin lokacin aikin, cewa Ukraine da Guterres da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan sun yanke muhimmiyar shawara ta yaƙi da matsalan abinci a duniya. A jiya Alhamis, Koriya ta Arewa ta harba makamin ballistic mai cin gajerun zango a ruwan gabashinta sa'o'i kalilan bayan da Arewar ta yi barazanar maida kakkausar martanin soja ga Amurka da ke ƙoƙarin ƙarfafa alƙawarinta na tsaron ƙawayenta Koriya ta Kudu da Japan. Makamin da aka harba daga yankin Wonsan na gabar tekun Arewa maso gabashin kasar da misalin karfe 10:48 na safe ya fada ne a cikin ruwan da ke tsakanin zirin Koriya da Japan, a cewar makwabta. Bayan an gano harba makamin, sojojin Koriya ta Kudu da Amurka da Japan cikin gaggawa sun yi Allah wadai da harba makamin da suka ce yana barazana ga zaman lafiyar yankin. Wannan dai shine karo na farko da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami kiran ballistic a cikin kwanaki takwas, kuma shine na baya-bayan nan a cikin jerin gwaje-gwaje da ta yi a 'yan watannin nan. A baya dai Koriya ta Arewa ta ce wasu daga cikin gwaje-gwajen tana yaudara ne na kai harin nukuliya a kan Koriya ta Kudu da Amurka. Ƙwararru da yawa sun ce a ƙarshe Koriya ta Arewa za ta so haɓaka ƙarfinta na nukuliya don cin nasara mafi girma daga abokan hamayyarta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a wata kasuwa da ke birnin Izay da ke kudu maso yammacin ƙasar Iran a ranar Laraba da ta gabata, inda suka kashe akalla mutane biyar ciki hadda wata yarinya, tare da raunata fararen hula da jami'an tsaro a cewar talbijin ƙasar. A wani hari na daban kuma, wasu 'yan bindiga sun harbe wasu 'yan ta'addan basaji guda biyu na Iran a tsakiyar birnin Isfahan, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA. A dukkan hare-haren biyu dai an rawaito cewa 'yan bindigar na kan babura ne. Kawo yanzu dai ba iya bayyana dalilan da yasa aka kai hare-haren ba, ko kuma suna da alaka da zanga-zangar da aka yi a duk faɗin ƙasar wadda ta girgiza Iran a cikin watanni biyu da suka gabata. wasu mutane goma da suka hada da jami'an tsaro sun samu raunuka sakamakon harbin da aka yi a garin Ize kamar yadda gidan talabijin kasar ya bayyana. Valiullah Hayati, mataimakin gwamnatin lardin Khuzestan inda yan kabilar Ize suke, ya ce dawo gidan talabijin kasar cewa wata karamar yarinya da wata mata na cikin wadanda aka kashe.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran za mu leka bangaren rahotannin mu. Biyo bayan ladan naira miliyan 5 da hukumomin Najeriya suka sanya ga dukkan waɗanda suka tona asirin waɗansu daga cikin 'yan ta'adda da aka riga aka wallafa hotunansu ma duniya, an gana tsakanin hukumomi na jihohin Zamfara, Sokoto da Kebbi da takwarorinsu na Nijar a birnin Kwanni don sanin hanyoyin bi don hana 'yan bindigar sulalewa a cikin ƙasashen da zara an tarfo su. Daga Kwanni ga rahoton da wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Kasancewa kasashen Najeriya da jamhuriyar Nijar na fuskantar matsalolin tsaro a waɗansu iyakokinsu, inda 'yan bindiga ke kirdada a cikin garuruwan waɗannan yankunan suna satar dabbobi da garkuwa da mutane, kuma suna sulalewa a duk lokacin da aka ciwo gangararsu. Daga tarayyar Najeriya suna yowa jamhuriyar Nijar ko tsallaka daga Nijar da zara an kadarkake su zuwa tarayyar Najeriya don neman tserewa da ma ɓoyewa a cikin wannan kowaccen kasar. Wannan shi yasa aka yi wata ganawa ta gaba da gaba tsakanin hukumomin jihohin Zamfara daga tarayyar Najeriya da na Sokoto da jamhuriyar Nijar. Dallo wakili Bacaka, ciyaman na karamar hukumar mulkin gudu local government, yana mai cewa taron na nasaba ne da samu dabarun yaki da ta'addanci a wannan iyakar da ta hada Nijar da Najeriya.
Tsakanin Najeriya da Nijar suka dai kasa guda shi, muna da matsaloli da yawa tsakanin iyakokin. Misali, yankin da nake riko yankin gudu local government da yankin Cangaza da yankin Ilila, duka muna da matsalar tsaro. Wasu lokuta mutanen da ake doga daga cikin jamhuriyar Nijar ana shiga da su yanki na mai kaɗi kuɗin fansa. Wasu lokuta kuma mutanen da aka doga daga Najeriya ana shigowa da su. To amma an bi shiga da mutanen da aka doga daga jamhuriyar Nijar zuwa wuraren mu saboda mun ji kudaji wanda babu komai. Kuma makiyaya ba da zamu yi, dan mu da kudurai mun juna muke.
A cewar ciyaman na Tangaza local government Muhammad Mokwarci, dole ne bangarorin kasashen guda biyu su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri guda da zaran suna son cimma nasara wajen yaƙi da ɗan ta'adda a wannan iyakar.
Sojoji a nan ke tuna kanal Ogungu, muka shiga daji tare da shi, mutane suna mamaki ni bai ba soja nake ba, muka je mu kafa barayi mu iska mutane ma da aka kashe tare da shi, muka je da mota bi mota a cikin dajin da ya iyaka da dajin sakin da dajin da zama da ke wanda a cikin kanniya san wannan daji. Akwai lokacin da muka zo mu iska gawar mutum biyar sun zo an kashe suna wari ma sai mu mutu da kasa ko mu yi dan ta addan nan, wasu mutanen mu ne wasu kuma mutanen ku ne, to ba sai an kama mutum da hannu aka yanke hukunci inda yake.
A cewar Asumana Magajin garin Bazaga da ke iyaka da tarayyar Najeriya, sai an baiwa jami'an tsaro kayan aiki kuma sun samu haɗin kan al'umma yannan. Ababen da aka cimma a wurin wannan taron su yi tasiri.
Sai jami'an tsaro su da aka yawanin aiwatar da abin da ya kamata, sai an ba su kayan aiki, an ba su haɗin kai. Wannan yana ganin abin da an ka tattauna zai tasiri, don matsalar ba wai abin da ba, sai kayan aiki na da iya tsaya da haɗin kai da al'umma za ta ba su da kuma magaba.
Yaki dai da 'yan ta'adda ba zai cimma galaba ba a waɗannan iyakokin ƙasashen guda biyu sai an samu haɗin kan hukumomi da jami'an tsaro da jama'ar da ke zaune a iyakar, domin su rinƙa kwarmata ma jami'an tsaro labarai kamin a cimma gagarumin galaba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu zai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baba Yakubu da ƙarshen labaran duniya.
Lokacin da Rasha ta kaddamar da cikakken mamayar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, 'yan jaridar ƙasar sun samu kansu a fagen daga. An amince da sadaukarwa da 'yan jaridar Ukraine suka yi na ci gaba da bayar da rahoto a irin wannan mawuyacin lokaci a jiya Alhamis. Lokacin da Sergei Musiva, babbar editan jaridar yanar gizo ta Ukrainska Pravda, ta samu lambar yabo ta 'yancin 'yan jarida ta duniya. An santa da rahotannin binciken kwakwaf game da cin hanci da rashawa. Jaridar Ukrainska Pravda tun lokacin yakin ta mai da hankali akan ɗaukar hoto game da mamayewar Rasha. A cikin sanarwar bada kyautar ga Museba da yayi, kwamitin kare ƴan jarido na New York ya bada misalin jagorancinta wanda ya taimaka wa ƴan jaridan Ukrainska. A ƙarshe, a jiya Alhamis, gwamnatin sojan ƙasar Myanmar ta sanar cewa za ta saki fursunoni 6,000 a ciki har da ƴan ƙasar waje guda hudu. Kafofin yada labaran kasar sun ambato rukunin ƴan kasar wajen guda hudu da suka hada da Shin Tennell dan kasar Australia da Turo Kubota dan Japan da Vicky Bowman dan Burtaniya kana da wani ba'amurke Kiao Hitao. Rahoton ya ce an yi wa mutane hudun afuwa ne tare da neman su bar kasar. Har ila yau cikin waɗanda aka sakin har da Kiao Tinsui na hannun daman hambararren shugaban kasar Aung San Suu Kyi. An saki fursunoni 5,774 ne domin bikin ranar ƴancin ƙasar ta Myanmar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu je ga ɓangaren rahotanninmu. Batun sauya fasalin naira da babban bankin Najeriya yake zai yi daga 15 ga watan Disamba na wannan shekara har 31 ga watan Janairun baɗi ya kawo rudani a majalisar dattawa a daidai lokacin da shugaban kwamitin kula da harkokin banki, inshora da hada-hadar kuɗi, Sanata Ubasani, ya nemi majalisar ta ba da goyon baya ga manufar. Wasu 'yan majalisa na ganin ba a girmama majalisar ba domin ba a tuntuɓe ta ba tun farko, amma wasu na ganin matakin ya yi daidai. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Rudanin ya fara ne a lokacin da wasu cikin 'yan majalisar dattawan suka nuna goyon bayan su ga manufar babban bankin ƙasar.
There was no consultation after the president has commenced, the president has approved as there are legislative support. It would be ridiculous for us to go ahead and do that. Let him go ahead and do what he's doing.
Senator Gabriel Suswan kenan yake korafi cewa an makara domin ba a kawo wa majalisar wannan bukata ba tun farko. Suswan ya ce ba a girmama majalisar ƙasa ba.
Take your seats.
Yadda muhawarar ta kaya kenan, har sai da mataimakin shugaban majalisar dattawa Ovie Omo Agege ya nemi amincewar majalisar kamar haka.
Those in favor say aye, those against say nay, the ayes have it.
Daya cikin bukatun 'yan majalisar bayan sun amince da yunkurin sauya fasalin kuɗin shine neman a ƙara wa'adin kwanaki da aka ce za a yi wurin kammala aikin.
One month and a half is extremely short for what we are about to do.
A nan, Senator Biodun Olujimice take cewa kwanaki 45 ko wata 1 da rabi ya yi wa aikin sauya fasalin kuɗin kaɗan, saboda haka tana buƙatar a ƙara yawan kwanaki. Shugaban kwamitin kula da bankuna, inshora da hada-hadar kuɗi, Senator Ubasani, shi ne ya kawo ƙudurin neman majalisar dattawa ta amince da sauya kuɗaɗen. Sani ya ba da hujjojinsa kamar haka.
Ita babban bankin ƙasa, wato Central Bank, suna da hurumi wanda kundin mulkin tsarin ƙasar nan, wato Constitution, da kuma dokan ita kanta Central Bank din ya ba su dama su nemi izini ta wurin shugaban ƙasar Najeriya a duk lokacin da aka samu wani dalilin da zai saka a canje kasafin kuɗin Najeriya ko a canje mishi fasali. Wannan doka ne da aka samu tun kundin tsarin mulkin ƙasar nan da ba su kuma da CBNR, wato ita kanta dokan da ta kafa Central Bank.
Shi kuwa Senator Yusuf Abubakar Yusuf yana cikin senatoci da ke ganin bai kamata a ƙara wa'adin kwanakin ba.
Muddin kuɗaɗen nan ba sa cikin banki, da wahala a gyara tafiyar tattalin arzikin ƙasar Najeriya.
Shekaru 19 da suka wuce aka yi irin wannan sauyin fasalin. Me yasa ya ɗauki tsawon lokaci kafin a kai ga yau a yanki shawarar canjin fasali?
Aikin san kaman gini ne, a sa wannan block akan wancan, a sa wannan akan wancan. Ai abin da yake faruwa kenan. Har zai kai lokacin da ake gani yanzu fa ya zama to dole, tunda ba mu yi a baya ba yanzu ya zama dole mu yi shi. Gwamnati ba kowane lokaci ake ba, ai sai sun zanna sun yi nazari sun ga lokacin da ya kamata ya yi.
Ba ka ganin waɗannan kwanakin sun yi kaɗan, saboda wasu ƙasashe ai shekaru yake ɗaukan su wajen sauya kuɗin?
Nan ba sai kaɗan ba. Wane ne ya kauye yake lamago don kuɗi da ba zai canja kuɗinsa cikin lokaci ba?
To sai za mu tambaya yanzu amfanin dawo da kuɗi banki.
To ai banki wajen ajiya ne na ɗaya. Na biyu kuma waje ne inda ake hada hadan kudade na uku kuma inda ake cinikayya
kwamitin kula da bankuna inshora da hada hadar kudi a karkashin Senator Obasani ya ce zai fara sa ido a wannan aiki na sake fasalin naira domin kasa ta samu ta farfado da tattalin arzikinta Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron matashin mu ta BOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a koda yaushe za iya sauraron mu a shafin mu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a satin da ya gabata likita ta koro bayani kan dajin mahaifa inda wasu bincike ke nuna cewa amfani da man wanke gashi da ake kira Relaxa yana daga cikin sanadi wajen haifar da cutar sai lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo to a wannan satin Dr. Adama Ibrahim za ta ci gaba da yi mana bayani kan wannan batu to likita kamar tsawon wani lokaci cutar take dauka kafin ta bayyana
ba za a iya cewa ga takamamman tsawon lokaci ba saboda ita cutar nan kala biyu ce akwai wanda nayi miki bayani ta can ciki wato endometrial kenan ita usually ita tafi bayyana da wuri mace za ta yi ta zubar da jini ko mai yawa ne a lokacin haila ko a tsakankanin haila ciwon mara mara kan gado sai kuma daman maki da yawa da dai za su nuna dai babu lafiya dai
shin cutar dajin mahaifa yana yaduwa da wuri
to idan kika ce yaduwa kala biyu ne zata iya kina nufin yaduwa ta cuta kamar daga wani zuwa wani akwai kuma yaduwa ta cutar daji a cikin jikin mutum so idan kina nufin yaduwar cuta daga wani zuwa wani babu ita wannan yaduwa a zancen cutar daji saboda ita cutar daji ba infectious bace kamar irin su tarin fuka wanda wani zai dauka ya ba wani a tattare rabawa amma idan yaduwa ce ta jiki to zafa ta iya yuwa ya danganta da karfin ciwon idan irin ciwon mai masifa ce wato aggressive mai fada mai zafi to sai ki ganin da nan ta zagaya ko ina da ko ina za ta fita daga cikin mahaifa ta tabo ita wannan makankasar kon ta tafi ta je ta tabo mafitsara ta tafi ta je hanji wani lokacin ma har hanta da huhu duk ta zagaye jikin mace so kin ga wannan ita ta yadu kenan idan kuma mai sanyi ce sai ki ga ita za ta dau lokaci kafin ta yadu din amma dai za dai a sha wahala dai
idan mace ta ji dai daga cikin alamomin dajin mahaifa me ya kamata ta yi
kin ga ita mahaifa dama duk yawancin matsalolin ta zubar da jini ne ko ciwon mara saboda haka ba fa za fa a iya gane wacce ce wacce ba sai mace ta je asibiti sai likita yi mata ko ta yi mata tambayoyi yaya take ji yaya wayannan duk in aka tambaya sai kuma a binciki wayannan sanadai da na fada sai kuma a tambayi lafiyar yan uwa tunda kin san fa akwai zancen gado a cikin sanadi sannan za a duba jikin mace a duba mahaifar daga nan kuma idan an fara tantama tun daga nan za a fara tunanin to ko dai barin idan wadda ta manyanta ce ko sai a ce to gaskiya kamata a yi bincike akwai gwajin jini da za a yi ba a yi gwajin akwai ƴaƴan ita cutar daji haka da za a iya gani a cikin jini sai a ibi jini sannan kuma akwai hotuna da za a iya dubawa za ma iya daukar samfuri da allura a ibi samfurin cikin jikin mahaifar sai a je a kai a duba a lab wato dakin gwaji kenan akwai kuma wanda zaki ga ma an ce to sai an yi abu kamar gwankin ciki a ebo ƴaƴan cikin mahaifar abinda ake kira DNC yanzu an daidai na yin shi yanzu wannan wankin mahaifar ake manual vacuum aspiration shi zukowa ake da zukowa shine aspiration din wato a zuko in aka zuko sai a kai can dakin gwaji shi ma a duba a ga yaya
shin ana iya gadon cutar dajin mahaifa
to ita wannan ciwo ba za a ce ana gadon ta ita kanta ba yawanci gadon ba na ta ita kanta bane gado ne na wasu ciwon dajin daban kamar daji wanda yake taba hanji babba da kuma matattarar bayan gida wato colorectal cancer kenan to ita akwai wadda ake iya gado to kuma wannan ta zama sanadi sai kiga kamar yadda na faɗa a baya wannan gado sai karawa mace sanadin samun wannan cuta ta dajin mahaifa
kamar daga wani shekaru ko kuma wasu shekaru aka fi samun mata da cutar dajin mahaifa
mace wadda ta manyanta mata ta wuce shekara 50 ita ce tafi sanadi na samun wannan ciwo. To za ta ga ko an aka zo binkice ma yawanci idan mata bata kai wannan shekarun ba ba a cika saurin tafiya wannan ai gaskiya ana tunanin ita ciwon dajin ne sai an yi tsananta binkice. Amma idan mata ta wuce wannan shekaru kuma jini ya tsaya aka ga tana zubar da jini to gaskiya za a ringa tunanin ko ita ce.
To likita ana warkewa daga cutar dajin mahaifa bayan mace ta sha fama da cutar?
Binkice ya nuna cewa ana iya warkewa daga wannan ciwo. Warkewa kuma ya faro daga cewar idan aka cire mahaifar ita kanta. To kin ga babu mahaifa ina dajin ta. Sai kuma idan an cire akwai wa'ensu magunguna da ake bayarwa wato chemotherapy kenan dan hana yaduwar cutar a jikin mace da kuma gashi da ake yi wato radiotherapy kenan tunda ta bi jini kada ta yadu kuma a wa'ensu bangare na jiki. Saboda haka sai a yi wa'ennan.
To yaya tsananin cutar take idan ba a dauki matakin da ya dace da kuma gaggawa ba?
Wato ita wannan cuta kamar sauran cututtuka ne idan baka bi matakin da ya dace ba to za fa ta ci gaba ne da haifafa ta yadu har sai mace ta rasa ranta ko ma ba a mutu ba za a galabaita rikice-rikice kuma kala-kala duk za su iya biyo baya.
Wasu rahotanni na nuna cewa amfani da man wanke gashi da aka fi sani da relaxer na da alaka wajen aukuwar wannan cutar. Shin a likitance haka ne?
A cikin bincike da aka yi wanda yake kokarin ya alakanta ciwon daji na mahaifa da kuma amfani da shi wannan mai na relaxer ya nuna cewar a yadda suka binkito mata da suke yawan amfani da shi har ya kasance kin yi amfani da man relaxer har su hudu a shekara to wannan ya kara mata sanadi kuma wannan sanadin sai ya zamana har guda biyu akan wadda ba ta amfani da shi. To idan kuma suka zo nan ga sanadi biyu kina da shi sai kuma aka duba a cikin sanadin dukkan da na lissafa da can aka ga cewar kina ma da biki ya zama hudu kenan. Sannan kuma bincike ya kara nunawa cewar mace wadda take daga Afirka kin ga gashin mu gashi ne saboda haka wasu za ki ga kina mata jiwa kina tsalle kina ihu saboda zafi da tauri to zaki yi amfani da mai na relaxer saboda ki ji dadin sarrafa gashin ki to sai kuma ki zo ki ta amfani da shi saboda kin yi sau daya kin ji dadi sai ki ta amfani da shi to idan fa ya kai sau hudu a shekara kin fa karawa kanki sanadi na samun wannan ciwo. Bincike ya kara nuna cewar idan fa kika fara amfani da shi tun kina karama to ba fa za a kai ko ina ba fa ciwo zai fara bayyana har suka kara kwatantawa suka ce mata wadda ba ta taba amfani da shi ba a cikin mata 100 da ba sa amfani da shi gabaki daya matan nan a cikin su sai sun kai shekara 70 bibin mata daya da rabi su ne za su iya samun wannan ciwo na dajin mahaifa. Sannan kuma sai suka kara alakantawa da mu masu amfani da relaxer wato mu yan Afirka idan muna yawan amfani da shi mu kuma namu sanadin zai kara har sau hudu idan kina da sanadi biyu kina kuma yawan amfani da relaxer nan kin karawa kanki sanadin samun ciwon dajin mahaifa har sau shida.
To likita masu sauraron mu zasu ce me haɗin kai da mahaifa shin akwai wani sinadari ne da ake amfani da shi dake da hatsari ga lafiyar jiki?
Sun yi wannan binkicen shi ma a nasu hasashen sai suka gano cewa shi wannan man na relaxer yana da wa'ensu sinadarai a cikin sa wa'anda za su iya shiga cikin jiki ta fatar kwakwalwa inga fatar kwakwalwa tana da jijiyoyin jini to za su iya shiga cikin jijiyoyin nan na jini su shubi jini kinga shikenan sai jini ya ta yawo a jikin mace da wa'annan sinadarai. Abinda suka kara lura da shi shine shi wannan sinadari yana kamanceceniya da sinadarin estrogen shi kuma wannan sinadarin estrogen kamar yadda na bayani a wancan karan sinadari ne na hormone wanda kuma yake cikin sinadarin matancin mace to kinga idan yana kamanceceniya da shi ai zai je ne ya hana gudanar da aikin nan na estrogen saboda haka sai kiga an zo an samu matsala.
Mata da dama suna amfani da wannan man yanzu wace hanya ya kamata a bi don daukar matakan kariya?
A rage sanadi. To yaya zaki yi ki rage sanadi nan an riga an gaya miki cewa idan kika yi amfani da man gashi wato shi relaxer har zuwa ya kai su huda shekara kin karawa kanki sanadi kin ga sai ki rage ina dalili in ma za a iya kula da gashin ba tare da an saka relaxer ba ai sai a yi yara inda so samu ne kwata-kwata kada su san me ye ma relaxer. Na biyu kuma shine a rage kiba ki samu nauyi da ake kira lafiyayyen nauyi sai kuma yawan motsa jiki.
Daga karshe wace shawara zaki ba ma masu sauraron mu don kariya daga cutar dajin mahaifa da ma sauran cututtuka baki
daya.
Gaskiya yawan binkice dai da kuma yawan zuwa gurin likita abinda ake kira follow up kaje ya duba ka sai ka kara koma barin fa idan kana da wayannan sanadai kala-kala da aka lasafto. Idan ka kuma ji bambara kai yanayin jiki to ya fa kamata a duba. Amma ni ko da yaushe abinda nake son karin bayani akai shine ita wannan ciwo wato ta cutar dajin mahaifa ba fa yawa ne da ita ba. Ko a kamar binkice da aka yi a Nigeria a cikin mace 100 za ki ga mace ɗaya ce fa. A America ma da suka yi nasu binkicen suka yi nasu gwaje-gwajen shi ma ya nuna a cikin mace 100 mace 3 ce take samu. To kin ga bai da yawa kenan ba kamar shauran cututtuka ba. Wato dai a koda yaushe rigakafi yafi magani. Kai ringa yawan zuwa ana dubawa shi ma rigakafi ne. Ba fa wai allurar rigakafi kadai ce rigakafi ba. Kula da lafiya koda yaushe abin da ya kamata a ci a ci wanda ya kamata kada a ci a guje shi tabas garin nan ita giya wato barasa duk a guje su saboda su ma suna daya daga cikin wayanda mutum koda sanadi daya ne da shi sai ta maida su gabaki daya sanadin duk ana da su sannan kuma amfani da wayannan ƴaƴan itace wato fruits sai kuma ƴaƴan ganye irin su ugu dinnan irin su alayyahu da shauran su akwai sinadarai masu gyara jiki da yawa wanda har yanzu ba dukkan su ma aka yi bincike aka samu gabaki daya ba to su ma suna da muhimmanci a jikin mutum ko saboda haka rigakafi dai yafi magani
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Adama Ibrahim sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
to a gaida Hawwa Umar yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kan turo mana ta email
ra'ayi na farko ra'ayin ka ne Usaini Alhaji Umar Forever Gashuwa kace Musa ta zargin yi wa tawagar Jamus leken asiri a taron COP27 da gwamnatin Masar ta yi idan babu rami me ya kawo rami ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Ado Salati Goma ga Annabi Rijau kai ko cewa kake yau kira zan yi ga masu hannu da shuni da cewa ya kamata su san irin gatan da suke yi wa ƴaƴansu domin wallahi wasu ƴan gatan ko kansu ba sa iya amfanarwa balle waɗanda suka kai musu gatan to ina amfanin baɗi barai ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Kawu Mai Ruwa da Comrade Adamu Abubakar Bajoga kuka ce haɗin gwiwa domin magance matsalolin da suka yi katutu a iyakokin Najeriya da Nijar da wasu gwamnatoci suka yi taro a kansa na ƙasashen biyu hakan abin jinjinawa masu ne daga ƙarshe muna fata haƙarsu za ta cimma ruwa to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa
to madalla a gaida Alheri Grace Abdu yanzu kuma sai labarai a takaice
to babanne a takaice jami'an Ukraine da na Turkiya sun faɗa a jiya Alhamis cewa za a ci gaba da yarjejeniyar da ta bada damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Bahar Aswad na tsawon watanni hudu a ƙarƙashin sharuɗan da aka kulla ƙarin lokacin na zuwa ne kwanaki kalilan kafin ƙarewar tsohuwar yarjejeniyar da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya suka kulla a cikin watan Yuli domin sake fara aikin fitar da hatsi da ya fuskanci tsaiko sakamakon mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine a jiya Alhamis Koriya ta Arewa ta harba makamin ballistic mai cin gajeren zango a ruwan gabashinta sa'o'i kalilan bayan da Arewan ta yi barazanar maida kakkausar martanin soja ga Amurka da ke kokarin karfafa alkawarinta na tsaron kawayenta Koriya ta Kudu da Japan makamin da aka harba daga yankin Wonsan na gabar tekun Arewa maso gabashin kasar da misalin karfe 10:48 na safe ya fada ne a cikin ruwan da ke tsakanin zirin Koriya da Japan a cewar makwabta bayan an gano harba makamin sojojin Koriya ta Kudu da Amurka da Japan cikin gaggawa sun yi Allah wadai da harba makamin da suka ce yana barazana ga zaman lafiyan yankin
to masu sauraro anan zamu dasa ya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya gabatar da shirin da Sa'ida Hamdun wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.